Kasance wanki mace ka dai iko ne suna da matsayi kawai karin ciko ne karki manta da karfin ki yar uwata ke cefa asalin tushin uwar sarauta fuka fukin hankaka kike rise above don't let nobody tell you you are not enough you are queen I can jump the water yaki lokacin ya kai in naki ne kice a baki sarauniya kaman queen amina ta sassau so nake duk yamacin arewa ta taso rashin sani ya fi dare duhu ku ne hasken she yasa kan mu aure ku sai mun biya sadakin eh mana ai ku isa ne wanda bai yadda da hakan ba shike danna muku yanci ragon namiji ke tsoro mace mai ilimi rike darajar ki yarinya you feel me
I'm a lady you're my girl yes you can do it I'm a lady you're my girl let nobody put you down I'm a lady you're my girl yes you can do it ladies you're my girl stand your ground and wear your crown
ce mace ta farko da ta zama sarauniya cikin zamantakewar maza ta fada da yankin Hausawan Africa zuwa kan iyakoki mafi girma if you could do you can do it too greatness is all I see you yarinya I hope you see it too I see a queen when I look at you damn girl look at you sarauniya kaman queen Amina ta sassau so nake duk yan matan Africa su taso rashin sani ya fi dare duhu ku ne hasken wanda ya san darajar uwarsa dole ya sani eh mana ai kun isa ne yarinya karki bar wani ya danna miki yanci ragon namiji ke tsoro mace mai zuciya rike darajar ki yarinya kin ji ni ba
I'm a lady you're my girl yes you can do it I'm a lady you're my girl let nobody put you down I'm a lady you're my girl yes you can do it ladies you're my girl stand your ground and wear your crown
Rike darajar ki yarinya you feel me
Saya da garbin gwiwa yarinya Oh girl you are warrior Kaman queen Aminin Zaria Oh you gotta tell who you are
Queen Lily